Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 16 ga watan Nuwamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranakun 13 zuwa 16 a matsayin makon fahimtar juna tsakanin mabambantan addinai da kabilu. Limaman addinin Kirista a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun karrama wani matashi da ya haddace Alkur'ani mai girma ya kuma rubuta shi da ka domin ƙara fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya.
A ga matashi irin wannan bai shiga bangan siyasa, bai shiga wasu ayyuka na asha. Ya bi gurbin ubansa a matsayin ubansa malami ne, ya dauki lokaci na ayyuka domin gina addini. To ko ba addinin ka ba, in ka ga yaron da yake irin wannan rayuwa, dole ka goye bayan shi, ka ƙarfafa mishi gwiwa.
Muna kuma tafa da shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Jiya Talata, Amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko miƙa jiragen Iran marasa matuka da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Amurka na neman ƙara matsin lamba kan Moscow kan mamayar da take yi wa Ukraine, lamarin da ya mayar da garuruwan zama buraguzai tare da kashe ko jikkata dubbai. Kasar Rasha ta sayo jiragen yaƙi marasa matuki daga kasar Iran waɗanda aka yi amfani da su wajen kai hare-hare a birane da ababen wutar lantarki a Ukraine. Tuni da yi hukumomin sojin Iran da masana'antu ke fuskantar takunkumi mai tsanani da Amurka ta kakaba mata kan shirin nukiliyar Tehran. Iran ta amince cewa ta baiwa Moscow jiragen yaƙi marasa matuka, amma ta ce an tura su kafin yaƙin Ukraine ne. Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba, sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya Talata da ke cewa fashewar wani abu a Poland memban kungiyar tsaro ta NATO ya samu asali ne daga makami mai linzami na Rasha, yayin da ma'aikatar tsaron Rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar. Muna sanar da rahotannin da ƴan jaridu ke cewa wasu makamai masu linzami na Rasha guda biyu sun kai hari a wani wuri a cikin Poland da ke iyakar Ukraine. Zan iya gaya muku cewa ba mu da wani bayani a halin yanzu don tabbatar da waɗannan rahotanni, kuma muna ci gaba da duba wannan. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Gwamnatin Poland ba ta tabbatar da rahoton nan take ba, amma wani mai magana da yawun Piotr Miller ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa manyan shugabanni na gudanar da wani taron gaggawa kan halin da ake ciki. Fadar White House ta ce shugaba Joe Biden ya tattauna da shugaban kasar Poland Andrzej Duda daga Bali na kasar Indonesia da karfe 5:30 na safe agogon kasar ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Amurka na da takarar majalisar dattawa guda ɗaya daga zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2022 da ya rage ba a tantance ba, wanda ke buƙatar zaben fidda gwani na ranar 6 ga watan Disamba a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, inda jama'a suka fito sosai a makon da ya gabata duk da sabbin tsauraran matakan kada ƙuri'a da wasu masu lura da al'amura ke fargabar zai hana fitowar talakawa da marasa rinjaye. Nan da 'yan makonni kaɗan za a sake gwajin fitowar masu kada ƙuri'a a Georgia, yayin da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Senator Raphael Warnock ke fuskantar abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Herschel Walker. A fiye da ƙuri'u miliyan 3,800 da aka kada a ranar 8 ga watan Nuwamba, babu ɗan takarar da ya samu fiye da kashi 50 na ƙuri'un da aka kada a fafatawar ta hanyoyi uku tare da ɗan takara na uku, wanda ya haifar da zaben fidda gwani da za a iya a wata mai zuwa tsakanin manyan masu kada ƙuri'a biyu. Fafatawar da ake yi tsakanin 'yan takara biyu na Amurkawa baƙaƙen fata ta kasance abin da ya fi ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar. Kafin tsakiyar wa'adi ana tunanin yana ɗaya ne daga cikin takarar da za su tabbatar da jam'iyyar za ta yi rinjaye a majalisar dattawa a cikin shekaru biyu masu zuwa. Yanzu za ta tantance ko 'yan Democrat za su iya haɓaka mafi rinjayensu. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labarin duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. A yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranakun 13 zuwa 16 a matsayin makon fahimtar juna tsakanin mabiya addinai da ƙabilu daban-daban, limaman addinin Kirista a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun karrama wani matashi da ya haddace Alkur'ani mai girma ya kuma rubuta shi da ka domin ƙara fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aika mana daga Kaduna.
Jihar Kaduna da yana cikin jerin jihohin Najeriya da ke da ƙabilu da mabiya addinai daban-daban, kuma a baya an sha samun rikicin ƙabilanci da na addini a jihar ta Kaduna saboda rashin fahimtar juna. A cikin waɗannan ranaku na makon fahimtar juna na Majalisar Ɗinkin Duniya dai manyan malaman addinin Kirista a jihar Kaduna sun kai ziyarar karrama matashin da Allah ya bashi ikon rubuta Alkur'ani mai girma, wato Malam Abubakar Ibrahim. Pastor Yohana Buru shine ya jagoranci malaman addinin Kristan zuwa ita wannan tsangaya.
Gaskiya abu ne da ya jawo ra'ayina kuma ya faranta min da rai. A ga matashi irin wannan bai shiga bangan siyasa ba. Bai shiga wasu ayyuka na asha. Ya bi gurbin ubansa a matsayin ubansa malami ne. Ya doki lokaci na ayyuka domin gina addini. To ko ba addinin ka ba, in ka ga yaron da yake irin wannan rayuwa dole ka goye bayan shi, ka karafa mashi gwiwa. Gashi wannan makon Majalisar Ɗinkin Duniya ta kebeta domin fahimtar juna tsakanin mabambanta addini, ko ya bauta addininsa daidai, to na gan wannan yaron ne ya dace a bashi wannan lambar yabon domin da Kristoci da Musulmai da sauran mabambanta su fahimci juna a Najeriya.
Alaramma Ibrahim shine mahaifin matashi Malam Abubakar Ibrahim din da ya rubuta Alkur'ani mai girma ba tare da ya duba ba, kuma ya ce ziyarar malaman addinin Kristan za ta ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin Krista da Musulmi.
Ai wannan abu da ya faru yau ainihin ba abin da zamu ce sai dai mu Allah godiya kawai. Kuma gaskiya na ji daɗi da ainihin pastor ya zo wannan tsallakin, kamar yadda ya faɗa cewa ya sadaukar da rayuwarsa ya zo domin sadar da zumunta tsakaninmu da shi. Kai wannan abin ya min daɗi, ya daɗa kwantaman da hankali ma ni a Najeriya. Dani hankali na ma ba kwance yake a Najeriya, amma mun tsakaninmu da irin waɗannan mutanen muna mu'amala, to zai daɗa kwantaman ga da hankali. Kuma alhamdulillah zumunta ce wadda take, wadda ba ta da iyaka, mu muka ɗauka tsakaninmu da shi a yanzu.
Matashi Malam Ibrahim Abubakar ya yi bayanin yadda ya samu wannan baiwa ta rubuta Alkur'ani ba tare da ya duba ba.
Lokacin da na fara karatun Qur'ani tun ina dan karfi, na fara addu'a an baki koyon baki kenan, hakan da aka ci gaba tafiya, to kuma sai kasance ladai da budin sa. Bayan na yi saukar wannan na farko kausi daga cewa me kamata in yi, shi kai shi wannan abin shawaran cewa da shi dan fara sadu idan ya ga na rubuta su ne biyu a alloban kallaba da alƙalami na rubuta da hannuna, ni ma ba zai wuce kasance in zama na gaji baban na ba gaba ki da kuma sannan bunƙasa makarantar namu ya kasance boko kotako ina, ya kasance umma muna tafiya da zamani yadda ya kamata.
Makon fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai da ƙabilu da ya kamfara ne a ranar 13 zuwa ranar 16 ga watan Nuwamba kowace shekara. Kuma ana sa ran ziyara irin ta wannan manyan malaman addinai da ka iya bunƙasa fahimtar juna tsakanin al'ummomi mabambanta. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An kashe 'yan Isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye a ranar Talata. Maharin wanda hukumomi suka ce ba Falistine ne, jami'an tsaron Isra'ila ne suka harbe shi har lahira, kamar yadda jami'an agajin Isra'ila da jami'an Falastinawa suka bayyana. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ba Falastinan ya fara kaiwa Isra'ilawa hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai, sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da ke kusa da wurin tare da dabawa wasu karin mutane wuka a wurin. Rundunar ta ce mutumin ya kuma saci mota yayi karo da wata mota da gangan akan wata babbar hanyar da ke kusa da wurin, sannan ya banke wani kafin daga bisani ya gudu da kafarsa. An ce wani soja ne ya harbe maharin, kuma dakarun na ci gaba da bincike a yankin domin neman karin waɗanda ake zargi. Wasu manyan motoci guda biyu dauke da kayayyakin jinya sun isa yankin Tigray na kasar Habasha a jiya Talata. Kayan agaji na farko na ƙasa da ƙasa da ya isa yankin tun bayan da gwamnatin tarayyar Habasha da dakarun Tigrayan ƙasar suka amince da tsagaita buɗe wuta a farkon wannan wata. Ayarin da kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ko ICRC ta yi ya kai tan 40 na kaya masu mahimmanci, magungunan gaggawa da kayan aikin tiyata zuwa Mekelle, babban birnin yankin Tigray, a cewar sanarwar ICRC. Har yanzu a yau babu wani agajin ƙasa da ƙasa da ya shiga yankin Tigray ta hanyar mota tun ƙarshen watan Agusta. Takunkumin kai agajin jin kai tun bayan barkewar rikicin a watan Nuwamban shekarar 2020 ya haifar da mummunar matsalar jin kai a faɗin yankin, inda miliyoyin mutane ke buƙatar abinci da magunguna cikin gaggawa. Sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka yi a Afirka ta Kudu a farkon wannan watan ya buƙaci gwamnatin tarayya ta Habasha ta sauƙaƙe hanyoyin tura kayan aikin jinƙai zuwa Tigray ba tare da cikas ba, da kuma maido da ayyukan wayar intanet da banki.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai a cikin shirin Ciwon Yammaci a yau, kamar yadda muka fara a makonni uku, muna tare da Huzaira Musa Bafulatana, ƴar raga haihuwar garin Lere a jihar Kaduna, wacce Allah ya yi a yau tana da kamfanin kwalliya na kanta a ƙasar Amurka, inda take zaune a jihar New Jersey. Ma manufar wannan tattaunawar ita ce baiwa mata da suke fama da rauni ƙwarin gwiwar cewa wahala ba ta kasancewa ƙarshen rayuwar mutum, kuma su ma za su iya nasara a rayuwa har idan za su jure ƙalubalolin da za su fuskanta na rayuwa tare da mai da hankali akan burinsu. To idan mai sauraro ya kasance da shirin Ciwon Yammaci a makon jiya, lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da Huraira take cewa
ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullun za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari, kama gode Allah ka kaure ni ce ma ta satkor. So anyway, I just thought that me in dai wannan arzikin ne haka ne aure yake tona yafi. So when I left for the US, I decided that I was going to do it on my own.
To a yau za a saurari yadda ta sha gwagwarmayar aiki domin kare mutuncinta da na ɗanta a baƙuwar ƙasar da ta tsinci kanta a ciki, kana irin tasirin da al'adarta na arewacin Najeriya ya yi tasiri a kanta a wannan ƙasa, musamman bayan da ta rabu da mijinta. Ai sauraro lafiya. Tuna shi kuka rabu
sai da baya na tafi makarabu. Na ta zuwa ma'aika abin makarabu. Shi ma yana ta zuwa. But the thing is that honestly I knew auren nan ba zai ma zauna ba.
Me yasa?
Because ba zai canja ba.
Ke dai gaba ɗaya kamar ke rayuwarki an ɗauko ki ne daga wani guri aka jefa ki a inda ba na ki. Domin ba ki yi mu'amala da kowa ba, kina da ra'ayin kanki tun farko.
Haka. Sannan kuma in ga kamar da ya aure ni, da kila bai ringa min gori, shi kuma bai san pain da nake da shi already da ake min gori da nake ke girma
wani jambo
so kin ga wannan in yayi wannan sai ya trigger abin da ya faru da ni
ina wani yanayi na matsanancin damuwa depression kenan
kai ina ganin ko nayi I never allowed it sai dai ko in rike in yi kuka in zanyi wani abu da zai fitar da ni ni only thing da na goje ma Allah duk abin da aka yi min ina tunanin yanda I can do some ni da kaina da ba wani da zai goranta min awaye na da nake tare da su basu taba tsammani ma bana zaman dadi da mijina ba sai da na bar miji basu taba ma sani ban taba zuwa ne kai ma kowa me nake ciki
ba tafiyar ki Amurka kin tafi ne da niyyar in kin gama karatu ki zauna koko ya akai
wallahi ba haka bane na tafi dai ni jansan je in yi karatu na in samu nima abinda zan yi in dawo nima in rike kaina ban yi niyyar tafiya in dan in zauna ba sam amma ina ganin na san aure na dan bana jin dadin auren ban san dai zai mutu a wannan lokacin ma ina America ne zai mutu amma na san bana jin dadi kuma ba zai canja ba shekara 8 mutun na maka abu daya ba yanda zai canja shi kuma bai gane cewa kila a lokacin da bayan mun tafi mun rabu na gaya mishi abin da yasa bana san in zauna yace Hurera me yasa baki gaya mun wannan abin na damun ki ba
baki taba gaya mishi abin da yake yi ina da
tsoron shi nake remember I was 18 ya aya aure ni shi kuma he is 12 years older than me ina zan iya a auren mu na arewa kuma gashi babba ne a gaba na zan tsaya in ga to I didn't know I had the right so komai sai dunkula ina aje shi a zuciya na kawai ko ka ne
dama ita arewa haka ake so kike danne
kike danne ya uwa haka
kike fita daga gidan miji ba so ki zama bazawa
ashe kin gane kuma kin san dai aure na ya mutu a ce kuma yanzu aure na ya mutu za a ce ta samu ma mai kudi matsiya ciya bata iya zama ba so my solution was that na san dai auren nan ba zan zauna kuma abinda na gaya ma shi nace mishi ba san taba cin amanan ka ba an ce auren mu ya mutu yau na je na auri wani da ka sani a Kaduna ba zan taba maka haka ba so shi bai san me yasa na kada wannan amma already I've made up my mind cewa mu ba san zauna ba bai nace to ba za ma ka ga yanda zan ma auri wani balle in ci maka makinci an which I did I never did that I never did it anybody da yasani ba never wanna kawai dai nace ba na ma san anything kuma another option I had was in je in kama gida in na rabu da shi me zai rayuwa na zan yi banda wani karatun da zan nemi aiki banda wani kudi da na aje da zan ni kuma lokacin nake lura da ƴan uwana ma ba mu da shi so what next would be is for me to sell myself properly in je daga wannan date to the other person ya bani and I saw myself I'd never to do that my other option in koma ruga gidan da kuma aka ce mun in fita ya zan aina rantsai bazan koma in zauna a gidan nan ba tunda an ce mun bar gidan nan the third option in auri wani mai kudin and how sure am I in na auri wannan mai kudin ba zai goranta mun ba shi ma kaman yanda wannan yake da goran because it was such a scar nake tunani kawai I'm dirty because ni yar talaka ce yar kauye babulatana it's so demeaning that I felt like I was just a nobody the only thing that nake I was afraid of is that kar in ni aure banda abun hannu that is all I was afraid of nace in na yadda kawai in na aure wani kuma banda abun hannu haka za a ringa mun gori so let me go and make my own
ya kai kika rayu a Amurka
so da naje Amurka dai na fara karatu I had to start all over because kin san mu British colonized system so kuma American system even at some sense kome is different so I have to start all over so na fara da liberal arts majoring in business administration now wannan one year after sai baban Salim ya daina supporting din mu so I had to survive so sai na je neman aiki da alhamdulillah na samu aiki ina kuma makaranta fane da babarin ga ya miki labarin yanda na je neman aiki da na zo ba mu da kuɗi kuma na tafi da nani yarin ya ce da na haɗu da ita a ABU ta bini ta ce dan in na kaita ni kuma she was my best friend at ABU akai komai muka tafi da ita za ta taimaka mun in lura da Salim bayan 6 months sai ta gudu ta bar mu da Salim tana America har yanzu ban san inda take
kawai ta nemi hanyar zuwa can ne
haka to gani ga Salim ga kuma nan muna cikin wajen turhane kin san American system in kika bar yaro unattended za a iya zuwa a dauke shi social services akai foster home or something So anyway, I had to find a job. Na je neman aiki a cosmetics dan na san da nake girma ana cewa mun mata ya kamata mu daina shiga maza mu ringa yin abubuwa da mata. Ko to na girma ina jin wannan tun ina karma. So na je sai nace barin je cosmetics ai mata zan ringa aiki da su. Ni kuma ta aiki a rayuwa na ba. Suka ce to ga yanda abun yake. Ko ma mun dauke ki aiki a kamfanin mu sai masu kamfanin cosmetic din ma sun dauke. Zaki aiki a karkashin mu su ma sa su iya daukan ki sannan a saki a system da kina department din cosmetic. Nace to ai musu magana. Suka ce only position da suke da shi sai wajen department din maza.
Inda kike gudu.
Randa mazan ma. Underwear.
Gani ne da Allah ba sai yadda da ce nene suka ce da is the only thing so ne tunani ne ce okay Huraira is either ki wannan aikin ko a evictin din kike da salin kuna titi nace okay
how long zan iya zama a wajen kafin in fita in je cosmetics suka ce in nay one season which is 4 months in na making goal ina dan ana kaddara miki nawa ne zaki saida kafin ki bar wannan department promoted din ko wani ko kuma a bar ki maki da aiki a wajen su aka bani kuɗin nace kuma ya san yi in hada wannan kuɗin a saida undergarment din maza the shirt to kusa da shi akwai masu suits din maza shine na kuɗin sai nace okay nace musu in nayi za ku fitar da ni daga nan wajen ko suka ce eh sai je na samu department manager na suit nace ka san abin da zan yi da kai yace nace ni zan saida duk suits ka bar ni in saida suit din nan bana son commission din ka ajiye amma ka ce ni na saida tunda shi bai iya saida abubuwa to kuma in mazan sun shigo waje na suke zuwa
so kina gani kamar idanin ki na dan sai da
sayarwa
wanda
kike ke wadace sosai ma wani kuma dai inda Allah ya nufa abinda Allah ya tsara maka
tilasa
shikenan ni fa abinda nake tunanin rayuwa na fa kenan wallahi ba ni bane wai ba wayo na bane ba wani abu a ganin kamar abu ko wani abu da zan yi kuma duk abinda nake tunanin da zan yi komai da nake a rayuwa na ban taba rayuwa in tunanin ina yin shi wai don Huraira ta yi kuɗi da farko ina yi don in taimaka ƴan uwana a raga bayan wannan ina yin tunanin yanda zan yi makaranta in taimaka ma talaka bayan wannan ina so in use voice dina in taimaka kama mata da suke ciwon kansa wanda suke ciwon sickle cells ina tunanin yanda san taimaka ma matasa su samu aiki a ji maganan su a taimaka so it's always wani abu nake nema in yi ba dan ne ba I never in zauna in ce ina yi don yawo in yi kuɗi in gina mansion ina yi don in ce in say what but bai taɓa crossing mind ina haka
sam ya aka kika kare da basu
so naje na samu John nace John ya ce oh no problem ban san dai yanda yayi abin shi because dole ne ya samu commission din ne dole number shi so I don't know how he did it but ni dai na samu credit in sales an ce 4 months din yi ko nay goal dina in 2.5 months naje na same su a HR nace ga ni nay goal dina kuma tantani da wannan department suka ce albishirinki za a bude wani shago kuma sabon shagon da za a bude kusa da gidana da kusa da makaranta na nace alhamdulillah suka ce a wannan kuma za a je job fair
masu ne
wanda suke zuwa neman aiki da wanda zai dauke su aiki za su zo a waje daya nace bar in je in siyo suit naje cikin mall na siyo suit jagau suka ce wallahi wurin ba ka samu aiki nan miki na dress din ka nace ko nace na samu aikin nan na gama suka ce wearing red suit kije neman aiki za a ce you are stubborn or ruling ba za ki ji maganan su nace so that's what they will deal with because neither she's on saka I'll be sure inki Lancome Estee Lauder clinics who we call in America the big three that's the biggest cosmetic brands in US all of them offered me a job
duka
uku suna fighting there is something I do da zan gode ma baban Salim akai yace mun Huraira duk abin da zaki a rayuwarki in kika shiga ki kulus I never go anywhere interview ni kome da zanyi kome nake ne ba sai na wulsin nan guda uku nan sannan in kin gama da fatiya
Mai sauraro shirin ciwon ƴa mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu yi sallama a cikin shirin a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Huraira Musa sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya
Har yanzu kuma sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Kana canjin namu na wannan makon ne da jaridar Le Point ta kasar Jamhuriyar Kamaru, inda a farkon shafin ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Betty Asomo ya ce wani bincike da hukumar Liyasin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkasa cewar a cikin jandarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda 1,000 waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar Jamhuriyar Kamaru da takarduna foge. Yace yanzu dai dole ne a hukunta da su a gaban kuliya. Sai kuma jaridar Independent an da ita kuma cewa ta yi tsohon ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Alan Merengo, wanda yake tsare a gidan yari yau sama da shekaru 5 kenan, wata kotu a kasar Faransa ita ma ta maka shi a gaban kuliya domin tana binciken sa da rubuta cike da yayi da makudan kudade a yayin da yake jira lagaman wannan hukumar a kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Le Message an da ita kuma ta hango mana cewar a gulaben ibada a kasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu dai ana bin dokokin ana kamuwa da cutar nan ta corona virus ko COVID-19 wanda ta yi wa duniya daurin minti. Sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a bangaren digital system da ke kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a bangaren kiwon lafiyan kasar an da suke amfani da yanar gizo-gizo domin gudanar da ayyukansu irin na zamani. Hukumar tana asarar biliyan 700 a kowace shekara domin ba sa biyanta agoginta da ya dace. Sai kuma jaridan Avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukumar bayar da tallafi na man fetur a kasar Jamhuriyar Kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyan 4 na saifin kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a kasar ta Kamaru baki daya. Sai kuma jaridar Ekohosan ta yi an da ita kuma ta ce kungiyar DKT International sun horas da likitoci a kasar Kamaru har guda 50 da unguzumomi da masu aikin unguzuma waɗanda za su dinga gudanar da ayyukansu a faɗin kasar kuma sun ɗauki nauyinsu a faɗin kasar baki daya. Jaridar Mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru FIFA tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon dan takaridan kasar Mr. Samuel Eto'o ya amshi ragamar tafiyar da hukumar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour, inda ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar Jamhuriyar Kamaru ya rufe college guda 134 a faɗin kasar waɗanda ba su ga ka'idodinsu ba. Ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatar buɗe makarantu sai su bi doka da ƙoda. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai labaran duniya a taƙaice.
Daga ƙarshe, an kashe 'yan Isra'ila 2 tare da raunata wasu 4 a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye a ranar Talata. Maharin wanda hukumomi suka ce ba Falastine ne, jami'an tsaron Isra'ila ne suka harbe shi har lahira, kamar yadda jami'an agajin Isra'ila da jami'an Falastina suka bayyana. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ba Falastine ya fara kaiwa Isra'ila hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai, sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da yake kusa da wurin tare da dabawa wasu ƙarin mutane wuka a wurin. Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba, sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya Talata da ke cewa fashewar wani abu a Poland memban kungiyar tsaro ta NATO ya samo asali ne daga makami mai linzami na Rasha, yayin da ma'aikatar tsaron Rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar.
Kuma su sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi. Sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri. A misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 3 kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Za kuma iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumu-dumunsu. yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abodi hada mana shirin sai injinan mu Neo Carl Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa ku ne lafiya mu kuma mu ƙara sadaran lafiya.